Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan dare ranar 10 ga watan Maris akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41, da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da Nazir Ahmad Hausawa. Muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar sojojin Najeriya sun kai farmaki akan ƴan Boko Haram a cikin dajin Sambisa. A jihar Plateau kuma kwamitin gyara huskawa dokokin zaɓen ƙasar Najeriya ya shirya wani taron jin ra'ayoyin jama'a. Bayan haka ne kuma za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da suke faruwa a kusa da ku da ma duniya baki daya. Amma duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya koma gida bayan makonni a Burtaniya inda ya je jinya. Ya kuma bayyana cewa yana niyyar komawa bakin aiki a ranar Litinin. Buhari ya sauka a tashar jirgin sama ta Kaduna yau Juma'a. Daga nan aka ɗauke shi cikin jirgi mai saukar angulu zuwa babban birnin tarayya Abuja, inda mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo da manyan kwamandojin soji suka tarbe shi da yake sauka daga jirgi. A cikin takaitaccen jawabi da ya yi, Buhari bai bayyana ciwon da ke damunsa ba, sai dai ya bayyana cewa ya yi fama da rashin lafiya.
Ina shaidawa jama'a cewa gani gida na ji sauƙi, alhamdulillahi. Wannan addu'o'i da goyon bayan da aka bada ya ƙara tabbatar da cewa jama'ar Najeriya sun amshi wannan shugabancin gwamnatin tamu. Babu abin da zan yi in saka muku sai in ci gaba da muku aiki kuma in riƙe amanarku.
A cikin sanarwar da ofishinsa ya fitar, Buhari ya ce ya ji sauƙi sosai, sai dai mai yiwuwa ne ya sake komawa cikin 'yan makonni masu zuwa.
Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce kusa 'yan Afirka 500,000 ne ke mutuwa a kowace shekara ta dalilin cutar sankara, ko kuma a ce kwatankwacin kaso 6 cikin 100 na mace-macen da ake samu sanadiyyar cutar ta sankara a duk shekara a faɗin duniya. Amma kungiyar ta ce za a iya ceto rayukan al'umma idan aka gano cutar da wuri kuma aka samu kulawa. Hukumar lafiyar ta ce mafi yawan cutar sankara da ake samu a nahiyar Afirka sun hada ne da sankarar mama, da wato sankarar mahaifa, da kuma sankarar mara. Sankarar huhu ita ce tafi kisa a kasashe masu arzikin masana'antu, inda take sanadin mutuwar kashi 5 cikin 100 a Afirka. Dr. Andre Elbawi, jami'i ne mai kula da fannin wato sankara kenan a shalkwatan hukumar kiwon lafiya ta duniya da ke birnin Geneva, ya ce babu masaniyar hakikan abin da ke jawo ciwon a Afirka, ko da yake abin da ke haddasa sankarar mama shi ne wato shan barasa da yawan kiba da kuma rashin motsa jiki. Raunin garkuwar jiki shi ma yana tasiri a sanadin wato kamuwa da wannan cutar sankaran. Su ne dai suke haddasa kamuwa da cututtuka a cikin jikin mutum, ciki har da ƙwayar cutar da ke haddasa cutar sankara.
Ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A karo na biyu a wannan shekarar, Amurka ta mayar da bakin haure masu dama a 'yan kasar Somalia zuwa kasarsu. Wani jirgi da ya ɗauki 'yan Somalia su 68 ya sauka a yau Juma'a a babban filin jirgin saman Aden Ade a Mogadishu. Jami'an ma'aikatar kula da baki da hukumar fasakori na Amurka ne suka raka waɗannan da aka mayar ɗin, inda suka danka su a hannun jami'an Somali, cewar jami'an. Ɗaya daga cikin waɗanda aka mayar mai suna Nur Muhammad Mahmud ya faɗa wa muryar Amurka sashen Somalia ya ce ya yi tafiya cikin ƙasashe fiye da 10 kafin ya isa Amurka cikin watanni 2. Ya ce an kama shi ne a Florida, inda ya kwashe watanni 20 kafin a dawo da shi gida. Ya ce sun ƙi karɓar gudun hijira ta, ni ba mai laifi ba ne.
Tattalin arzikin Amurka ya samu ƙarin ayyuka kimanin 235 a watan Fabrairu. yayin da rashin ayyuka ya fadi da kaso 1 bisa 10 cikin wato 100 kwatankwacin kaso 4 da digo 7 a cikin 100 kenan. Bayanin da ya fito daga ma'aikatar ayyuka a yau Juma'a da ƙarfi fiye da yadda akasarin masana harkar tattalin arziki suke tsammani. Wasu ƙwararru sun ce zai ɗauki kusan ayyuka 100,000 a wata da ke sa'annan a cike gurbin ayyukan da ake bukata. An ga wato ƙaruwar ayyuka a ɓangaren gine-gine da kuma makarantu masu zaman kansu da kamfanunuka da kuma wato harkar lafiya da kuma ɓangaren harkar ma'adanai. Sakataren fadar White House wato Shane Spencer ya rubuta a Twitter cewa rahoton farko-farkon gwamnatin Trump wannan labari ne mai kyau ga ma'aikatan Amurka. Shugaban ƙasa Trump dai a baya ya yi kira da yawan marasa ayyukan yi da zancen wato kawai kuma ya ce wannan magana ba shi da asali. A yayin da bayan sababbin ayyukan dai yake ƙara ƙarfi fiye da yadda ake tsammani ya kuma nuna cewa har yanzu akwai Amurkawa sama da miliyan 700,500 da ba su da ayyukan yi. Akwai kuma miliyan 5,700,000 da suke da buƙatar aiki na kullum da sai dai wato su sami ayyuka na wucin gadi. Gwamnati a kiran yawan adadin mutane a cikin wato waɗanda ba su da aikin yi idan har idan dai wato har an samu suna zaune ba ayyukan yi to su yi kokari su samu aiki cikin wato tsawon sati 4 ko kuma fiye da haka. Labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, za mu faro rahotannin namu ne daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Hassan Maina Kaina ya jiyo wato mana ƙarin bayani akan farmaki da sojojin Najeriya suka kai wa 'yan Boko Haram a cikin dajin Sambisa a kwana-kwanan nan.
Na nemi ƙarin bayani daga kakakin headquarter sojojin saman Najeriya, Group Captain Ayodele Famuwiwa.
We have a recent strike in the Sambisa General Area where our surveillance aircraft
mun kai farmaki a sasannin dajin Sambisa inda jirgin legen asiri ke shawagi. Kasan tun farkon wannan shekara rundunarmu ta sojojin saman Najeriya mun sabunta sintirin duk ma yankunan da ake wannan yaki don tabbatar da mun yi abin nan da ake kira rigakafi kar 'yan burbushin mayakan Boko Haram da suka rage a raye su sake haduwa wuri guda sai wani ta'addanci. A wannan karo jirginmu na legen asiri da ke sintiri a sirrin Subhana a cikin wannan daji ya hango wata motar 'yan ta'adda na mazayawa cikin wani sarkakin duhu a cikin wannan daji. Jirgin namu ya yi tabin su a boye a boye har wurin wannan duhuwa kuma muka yi hasashen suna neman wani abu ne a wannan wuri. Take aka sanar da jirgin yaki inda ya zo nan take cikin gaugawa ya yi ta sako bumabumai daga sama.
From the explosion that came out from that particular operation.
Kuma irin ƙara na bala'i da ya fashe a wannan wuri mun tabbatar sun boye makamai da maman fetur a wannan wuri kuma wannan gagarumin nasara ne ga rundunar sojin saman Najeriya. A ƙoƙarinmu na gamawa da ɗan abin da ya rage na mayakan na Boko Haram.
Nigerian Air Force particularly in the renewed efforts to ensure that the remnant of the insurgents are taken care of.
To kome wannan farmaki ke nufi ga yaki da ta'addanci a shiyar Arewa maso gabas. Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa tsohon hafsa ne a rundunar sojin saman Najeriya.
Idan ka duba jejin Sambisa nan ba karamin jeji bane wanda yake da sakarkakiya da sauran saboda kwarewa da kayan aiki da sojojinmu na sama da suke da shi ke suka je suka aka wannan wurin. Wannan ya nuna maka kenan sojojinmu na sama sun samu nasara a bisa wurin rumbun makamai da waɗannan 'yan Boko Haram suke ta. Kuma wannan yana nuna maka cewa wannan daji ba karamin daji bane, wuri ne wanda yake yana da fadi sosai, yake da sarkakiya.
Hakan bai baka mamaki ba?
A bai bada mamaki ba. Akwai jiragen mu kamar ATR Kudu da yake zagawa, zai dauki hoto, zai dauki bayanai da kuma sirrin wannan wurare da sauransu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Muhammad Rasulullahi bago ni sai Allah.
To madalla a gaida Malam Hassan Maina. Wato kwamitin gyaran huskawa dokokin zaɓe a Najeriya ya shirya wani taron jin ra'ayoyin jama'a kan zaɓen ƙasar. Ga wakilinmu Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Kwamitin gyaran fuskawa dokokin zaɓe ya gudanar da taron jin ra'ayoyin jama'a a shiyar Arewa ta tsakiyar Najeriya. Shugaban kwamitin Sanata Ken Namani ya bayyana cewa manufar kwamitin shine ya tattara ra'ayoyin jama'a don samun maslaha da kaucewa matsalolin zabe da suka hada da rashin kammala zabe, tashin hankali bayan an gudanar da zabe, da rawar da hukumar zabe za ta taka lokacin zaben fiddan takara don a samu zabe mai inganci a Najeriya. Shugaban kwamitin Sanata Ken Namani ya ce mafi yawan koke-koken da kotunan sauraron zabe ke samu shine ne yin magudin zabe musamman yayin fitar da dan takara. Yace suna neman ra'ayoyin jama'a kan ko hukumar zabe mai zaman kanta za ta sa ido a zaben fidda gwani da jami'u ke gudanarwa har ta iya dakatar da wanda ba shine jama'a suka zaba ba. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon yace yana da yakinin gwamnati za ta aiwatar da rahoton da wannan kwamiti za ta gabatar.
Gargashin gwamnati ma mun riga mun rubuta mun bada ra'ayinmu.
Wasu na ganin kamar kuma ƴan siyasa kuna ba da gudunmawa wajen haddasa rikici musamman lokacin zabe ko kuma bayan zabe.
Shi sa muke fada bisa ga dokokin ne. Akwai dokoki wanda yana da kyau kuma ana bin dokoki. Ai ba inda mutum zai yi kuskure ya tafi lafiya. Inda aka saba yi inda muke gani shine mutum ya hada rikici a wajen zabe ba hukunci ya tafi. So saboda haka muna roko a sa inda za a dinga hukuntar da mutum. Shi ma wakilin zabe wanda zai zo yayi zabe in yayi kuskure bai bi dokokin zabe ba shi ma akwai hukunci.
Kakakin majalisar dokokin jihar Nasarawa Ibrahim Balarabe Abdullahi yace sun gabatar da nasu kudirin wa kwamitin.
Electoral system gabaki da a duba ta yanda ainihin talakawa za su ji dadi dudin siyasa wanda ya san abin da yake yi, wanda ya san abin da kasa take bukata, ba wani dan siyasa wanda zai je ta da nazaune tsaye domin ganin cewa hankalin jama'a za ta tashi bayan an kammala zabubuka.
Na kuma ji ta bakin wasu masu ruwa da tsakiya harkar zabe.
Sunana Isabiu Ibrahim Musa, State Chairman and Gubernatorial Candidate na ADC na Plateau State. Duk sare nake kawo dannan babban matsaloli da muke samu yau a kasar nan tamu. To idan aka bar asalin wanda suke siyasar a siyasance ba za a samu matsala ba.
Sunana Damnandar Esmeralda. Lalle a rage shekarun da mutum zai iya shiga matsayin gwamna ko president ko member state. Mun ce in na Senate ne ko na House of Assembly a rage zuwa 25, in kuma na President ne sai a rage zuwa 30.
Sunana ne Steve Aluko Daniel. Ba su mata sosai ba su je su yi vote kawai ba.
Taron da aka gudanar a nan Jos Day shine na jin ra'ayoyin jama'ar jihohin Neja, Kwara, Kogi, Benue, Nasarawa da Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma a karfe 3:43 na rana a nan Washington DC. Yanzu lokaci yayi kuma da za ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da suke faruwa a kusa da ku da ma sauran duniya gabaki daya. To amma kafin nan sai a dan shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To ina jin mun samu kira daga Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin wa alaikum salam, Alhaji Musa.
Baba ya ku makeri barka da aiki kuma ne maka barka da dare.
Yawwa.
To alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To malam bismillah.
To babu shakka yau dai zamu ci alhamdulillah 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 muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya kai ba Allah ne shugaban kasar mu kasar Amurka yaje gama shi London. Ya gama jinya ya dawo lafiya to Allah subhanahu wata'ala ya kara mai lafiya kuma da ƙarshe ina kira ga shugaban kasar Najeriya kamar yadda talakawan Najeriya suka jajirce suka yi maka addu'o'i na nagari to ya kamata da ka dawo ai ka duye hankalinka ga talakawan da suka zaɓe ka ita ce kawai mafita kuma muna kira ga shugaban kasa dole ne ai garan bawul a cikin wannan zina tashi domin a tabbatar da duk mutanen suke tare da shi sun yi har mutane ne mutanen Allah da ƙarshe ne muka fatan alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana lafiya da
zaman
lafiya a Najeriya Alhaji Musa Garo
yayin
da dole da kasuwar kawo da Najeriya nagode
to mun gode ƙwarai Alhaji Musa Garo jama'a kada ku manta to ina ji mun samu kira a Nasarawa ne a Nasarawa
to alhamdulillah kuna tare da Garba Sale likitan radio na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa
to malam Garba bismillah
to madalla a gurguje ne dai addu'a zan yi Allah da ya kawo mana shugaban kasa to ina fata dukkan waɗanda suke zargi ko suke tunanin ganin shugaba bai da lafiya to dukkan mu hadu mu yi wa kasar mu addu'a domin a samu cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba a wannan kasa ta mu kuma ina yi wa ainihin shugaban kasa fata na alheri kima mataimakinsa da ya yi rikoto Allah ya saka mu da alheri nagode mu kwana lafiya
yawa to mu ma mun gode ƙwarai da gaske ma wato Alhaji Garba Sale kenan jama'a za ku iya kira mu don ku ba da ra'ayoyinku akan duk irin abubuwa da suke faruwa a fadin duniya da ma kasashenmu na Afrika musamman a kusa da mu don haka za ku iya kira mu muna da kira daga Adama wane ne Adama
Suleiman zumo ne daga Adamawa
to malam Suleiman
hey abin da nake so faɗa shine Ubangiji Allah ya tsara wa shugaban kasar mu lafiya aya mu ɗan Najeriya musamman da muka fito muka yi wannan gwamnati muka roƙi Allah ya ba mu wanda zai kungiya mana ya ba mu mu ci gaba da haɗa kai muna roƙawa ƙasa zama lafiya muna wa shugabannin mu addu'a ku ɗan jarida da kuke kai kawo tsakanin gwamnati tsakanin talakawa ma duk abin da yake faruwa kuma Ubangijin Allah ya saka muku da alheri Ubangijin Allah ya bar mu tare Allah ya bar mu tare Allah ya
amin summa amin amin summa amin mun gode ƙwarai da gaske jama'a za ku iya ci gaba da kira don ku bayyana ra'ayoyinku
hello
to muna da kira daga Kano wane ne a Kano
a daga Mubi
kai ne wa malam
Lauro Bibi
to bismillah malam Garba
assalamu alaikum
am wa alaikum assalam wa rahmatullah
muna godiya ga Allah ubangiji madaukin sarki da ya sa shugaban kasar mu ya dawo kasar mu lafiya ya sami muna nan mun kuma lafiya muna fatan kuma Allah Ubangiji ya kara masa lafiya ki gaba da ayyukan da yake ma talakawansa a Najeriya bayan wannan kuma ina roƙon mu talakawa kuma mu kara hakuri a duba abinda Allah ya taimake mu akai ya taimaka mana
to yawa mun gode ƙwarai da gaske yanzu bari mu je jihar Niger wane ne a Niger
Alhaji Abdulhadi Kwantagora
to malam bismillah Abdulhadi
to ni korafi na ina so in korafi akan maganar shugaban Kwastan da yake so ya tada wa talakawa hankali gaskiya saboda gaskiya wannan tsarin da ya kawo na ciyawa nan da wata guda wai motoci a yi musu Kwastan gaskiya wannan yawan nan zai saka 'yan Najeriya cikin wani hali na hawa-lahi gaskiya a duba al'amarin nan
to mun gode ƙwarai da gaske da fatan su manyan suna sauraron wannan kokin da kuke bayarwa mun gode ƙwarai da gaske Abdulhadi bari mu koma kuma
ra'ayina
wane ne a Bauchi
a gudun sani mai neman na rikodi
to malam sani
daga jihar Bauchi kalmar hukumar jama'a local government ni dai rayina da Allah gwamnatin mu na jihar Bauchi ya daure yanzu ya tsara sa mana aikin wutar nan tamu wajen keka biyar an zo an baza mana shanya goyoyi ba wuta ga tarar su koma ga komai da Allah ya taimaka ya zo ya hada mana aikin wutar nan a tayi lafiya rayina kenan
to mun gode kurai da gaske jama'a za ku iya ci gaba da kiran mu don bayyana ra'ayoyi akan irin abubuwa da suke faruwa mun samu wata kira amma kuma da alaman mun yi rashin ta don haka za ku iya ci gaba ku kira mu don saboda da akwai alama akwai yan kananan matsaloli tattare da layukan mu amma dai kadan kadan muna samu to mun samu kira daga jihar Plateau wani ne a Plateau
Nasiru Ubandoma daga Kwande
to Malam Nasiru
ina godiya da yawan da same ku wannan rana na dade ina neman ku bana samu
Allah sarki
amma ra'ayi na shine ina ma shugaban kasa murna da ya dawo lafiya
yawa
Allah kuma ya bashi lafiya
amin
Allah ya kara mishi lafiya Allah ya bashi kwarin gwiwa Allah kuma ya karya mahasada a bayan sa
to mun gode kwarai mun gode kwarai da gaske Ubandoma mun gode kwarai da gaske
Ubandoma Kwande
to ina jin mun gode kwarai da gaske jama'a za ku iya ci gaba da kiran mu don saboda ku ba da yan ra'ayi da kuke da shi akan irin abubuwa da suke faruwa a ainihin sassa daban-daban na duniya da ma inda muke zaune muna da kira daga Gombe wani ne a Gombe wani ne daga Gombe
sunna Ibrahim daga Gombe
to Malam Ibrahim to bismillah
asiya ina ya kai Nigeria farin ciki da saukowar Babu Buhari kuma roƙon Allah Allah ya kare shi da yan hazara masu buƙatun kaya masu buƙatun zuciya muna kuma roƙon yan Najeriya gaba ɗaya da kan da su kai wannan gwamnatin addu'a kan kyawun manufofin da aka san su shi
to mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim daga Gombe ina ji mun gama ɗaukan kira daga jihar Plateau wani ne a jihar Plateau
Bullo Satana Zine daga jihar daga Jos ne
to bismillah malam
wa muna ma shugaban kasa farin ciki da dawa Najeriya da lafiya muna roki Allah ya kara bashi lafiyan jiki ya bashi basira kuma na rike kasar Najeriya duka
amin
a gode
yawa to mun gode kwarai da gaske waɗanda kuka samu kuka kira muna miƙa matukan godiyan mu a ci gaba da saurare to yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
Karshen makon da ya gabata ne club din Indomitable Lions na kasar Jamhuriyar Cameroon ɗan ƙasa da shekaru 20 suka fafata da takwarorsu ƙungiyar ƙwallon kafa na ƙasar Senegal Lions de Teranga anda kowannen su yake kokarin neman gurbin zuwa gasar cin kofin ƙwallon kafa na nahiyar Afirka wanda za a gudanar a ƙasar Zambia na matasa Cameroon ta kwashi kashinta a hannun club din ƙwallon kafa na ƙasar Senegal anda Lions de Teranga suka wada musu ƙwallo biyu a ragarsu kana Indomitable Lions kuma basu watsa ko kollo guda daya a ragar kasar Senegal ba sai kuma gasar La Liga na kasar ta Jamhuriyar Cameroon anda makonni uku kenan da aka koma hutu yanzu dai kungiyar kwallon kafa na Edin ita ce take daukan matsayi na daya da maki bakwai sai kuma Dragon matsayi na biyu da maki bakwai na uku kuma Stade Rennais da maki shida wadanda suke jallayi kuma Lions Blessés a matsayi na 16 da maki biyu Racing na daukan matsayi na 17 da maki biyu kana sai yosa a matsayi na 18 da maki 1 tilo Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Cameroon
to yanzu kuma sai sharhi muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Amurka a ƴan kwanakin nan ta kaddamar da harhare fiye da 30 akan kungiyar ta'addanci na Al-Qaida a Yemen. ƴan ta'addan Al-Qaida sun kuduri a niyyar kaiwa kasashen Turai hari, inji Jeff Davis, kakakin sojan ruwan Amurka. David ya ce waɗannan harharen da aka kai kan ƴan Al-Qaida an kaddamar da su ne da haɗin gwiwar gwamnatin Yemen. Ya ƙara da cewa dakarun Amurka za su ci gaba da kai harhare akan ƴan Al-Qaida a yankin kasashen Larabawa da zammar gungulta su da kuma musamman kare rayukan Amurkawa. David ya ce dalilin tsananta kai harhare akan ƴan ta'addan shine domin hana su walwala a inda suke ganin cewa mafaka ce a gare su. Ya ce sun yi amfani da yankin da aka yi watsi da shi wajen kisa harhare akan Amurka. Harharen baya-bayan nan a kan kayayyaki da gine-ginen Al-Qaida a Baida da Shabwa zai karya lakan kungiyar wajen kai harhare a kasashen waje da kuma iya yin amfani da yankunan da suka kwace daga hannun gwamnatin Yemen a matsayin wajen gudanar da ayyukan ta'addanci. Al-Qaida a yankin kasashen Larba na da haɗarin gaske, suna kuma amfani da damar rashin kwanciyar hankalin da ake fama da shi a ƙasar. Yana mai cewa Amurkawan da kungiyar ta kashe ya fi na kungiyar ISIS na Iraki da Siriya. Kungiyar Al-Qaida na da haɗarin gaske ga yankin da ma duniya baki ɗaya, kuma sharar ya ce wajen kashe Amurkawa kuma suna da niyyar ci gaba da haka. Amurka za ta ci gaba da aiki da gwamnatin Yemen da kuma ƙawayenta domin samun galaba akan Al-Qaida a yankin don hana su damar gudanar da aikace-aikacensu na ta'addanci. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Madalla, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya koma gida bayan makonni a Burtaniya inda ya ji jinya. Ya kuma bayyana cewa yana niyyar komawa bakin aiki a ranar Litinin. Buhari ya sauka a tashar jirgin sama ta Kaduna yau Juma'a, daga nan aka ɗauke shi cikin jirgi mai saukar angulu zuwa babban birnin tarayya Abuja, inda mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo da manyan kwamandojin soji suka tarbe shi da yake sauka daga jirgi. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce kusan 'yan Afirka 500,000 ne ke mutuwa a kowace shekara ta dalilin cutar sankara, ko kuma a ce kwatankwacin kaso 6 cikin 100 na mace-macen da ake samu sanadiyyar cutar a duk shekara a duniya baki ɗaya. Amma ƙungiyar ta ce za a iya ceton rayukan al'umma idan aka gano cutar da wuri aka kuma sami kulawa. Hukumar Lafiyar ta ce mafi yawancin cutar sankara da ake samu a nahiyar Afirka sun haɗa da sankarar mama, sankarar mahaifa da kuma sankarar mara. Sankarar huhu ita ce tafi kisa a ƙasashen masu arzikin masana'antu, inda take sanadin mutuwar kashi 5 cikin 100 a Afirka. A karo na biyu a wannan shekarar, Amurka ta mayar da bakin haure masu dama 'yan ƙasar Somalia zuwa ƙasar su. Wani jirgi da ya ɗauki 'yan Somalia su 68 ya sauka a yau Juma'a a babban filin jirgin saman Aden Ade a Mogadishu. Jami'an ma'aikatar kula da baƙi da hukumar fasa'ori na Amurka ne suka raka waɗannan da aka mayar ɗin, inda suka danƙa su a hannun jami'an Somali, cewar jami'ai.
To duka-duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare. Sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran shirye-shiryen namu. Amma kafin mu yi sallama da ku, muna miƙa ta'aziyyarmu ga Alhaji Abdullatif na ofishin babban limamin Ghana na rasuwar mahaifiyarsa da ta rasu a Accra, kuma za a yi addu'a gobe a New York. Sannan kuma akwai saƙon ta'aziyya ga Awwal Harka Oil da ke Malali Bus Stop a jihar Kaduna, Najeriya, game da rasuwar mahaifiyarsa. To Allah ya ji kansu duka da gafaransa. Yanzu a madadin kowa da kowa na sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Nazir Ahmad Hausawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da mai ba da umarni wato Saida Hamdun, da kuma injiniyanmu na wannan daren wato Malama Zainab, Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC yake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alherin nan nasa. Amin summa amin.